الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 19 ga watan Sha'ban, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace ma 2 ga watan hudu shekara ta 2021. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wani misali a matsayinka na ma'aikaci, kama mutum aiki, jin daɗin aikin da ka masa ya ɗauki wani abu ya baka, shin yana halatta ka karɓa? Halaka ne mutum ya karɓa. An gane ku, bayan ka gama ma mutum aiki kamar yadda ya dace, jin daɗin wannan kyautatawa da ka masa ya sa kauta ma da wata kyautatawa, halaka ne ka karɓa. Amma haka kawai mutum ya zo ya yi maka wata kyauta a matsayinka na ma'aikaci, wanda kuma babu wata alaka ta danganta tsakaninka da shi ko wata abunta kwata-kwata, bai saba bai yi maka wannan kyauta face a sababin ka rike wannan matsayi, to irin wannan kyauta ita ce ake kiranta ƙwange, haramu ne. Duk kyautar da za a ma ma'aikaci a sababin matsayin da yake rike da shi, to baya halatta ya karba. In ma ya karba, to baya halatta ya ci. Abu na farko, ya mayar da ita ga wanda ya masa wannan kyauta, kuma ya masa nasiha, ya ji tsoron Allah ya kiyaye haka, domin cin hanci ne. In ku har ya riga ya karba, to ɗayan biyu ne, ko ya mayar masa da kayan shi, ko kuma ya sarrafa ta ga waɗanda suke mabukata, amma shi a karan kansa baya halatta ya ci. To amma kama mutum aiki, ka gama jin daɗin wannan aiki da ka masa ya ɗauki wani abu ya baka, wannan halaka ne. Kamar misali mamaci, wai kamar misali mutum ne ya yi wasiyar cewa in Allah ya masa rasuwa a yi masa layya, ko a ci gaba da yi masa layya a duk lokacin da ta zagayo. To kasancewar su wasu malamai sun faɗaɗa babu wanda yake na wato aikata wani aiki na alkhairi zuwa mamaci, sun faɗaɗa kan cewa duk wani abu wanda za a iya yi na ibada da sunan mamaci suka ce ba laifi ladan yana iya saduwa zuwa gare shi da haka suke ganin a iya ma mamaci layya amma a magana mafi rinjaye ba a ma mamaci layya inda ana ma mamaci layya matsayin jiya maza Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da su rigaye mu zuwa wannan fage babu wani dalili daidai da hadisi ɗaya wanda ya nuna cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa ma wani mamaci daga cikin iyalinsa layya bayan komawar shi zuwa ga Ubangiji haka sahabban shi ba a same su ba suna ma mamatansu layya inda yi ma mamaci layya wani alkhairi ne to da magabatan ƙwarai sun rigaye mu zuwa wannan fage da haka shi babi na ibada akan taƙaita shi akan abin da nasu ya zo don haka iya kawai abin da za a iya masa in ɗan shi ne to yana iya yankawa ya masa sadaka da wannan dabba ko ya ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa wanda shi ma kan shi yi ma mamaci sadaka abu ne wanda ya takaita ga ɗa shi ne yake iya ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa kamar yadda hadisin Sa'ad ibn Ubada Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin sahihai na tabbatar da haka duk wani koma bayan ɗa sai dai ya yi addu'a ga mamaci Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama kamar yadda aka shar'anta mana haka amma sadaka wannan ya keɓanta ga ɗa a magana mafi rinjaye
malam mutum yake yin ma addu'a cikin addu'ar sai yana sa barkacin annabi barkacin sai ba mu da wannan shirka ne ake ta su ko kuskure
to kawai tambayar ka shine tawassuli da zatin wani da alhurma wani ko albarkar shi wannan tawassuli ne na bid'a cewa dan alhurma wani ko dan darajar wani ko dan matsayin wani ko dan albarkar wani wannan tawassuli ne na bid'a babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka dan haka tawassuli iya abin da yazo nau'i uku ne tawassuli da suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala ko sifa daga cikin sifofinsa kamar yadda ya faɗa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha nau'i na biyu tawassuli da ayyuka nagari wanda bawa ya sanya aikata tsakaninsa da ubangiji shi yana daga cikin aiki nagari imani da Allah subhanahu wa ta'ala imani da manzansa yana daga cikin aiki nagari ƙaunar Allah da manzansa yana daga cikin aiki nagari ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin aiki nagari yin azumi ko yin wata sallah ko yin sadaka ko sadar da zumunta ko kyautata ma makwabta da duk abin da ake kiran shi ibada wannan mutum zai iya kama kafa ya yi tawassuli zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar anan mu'minai sun yi tawassuli da imaninsu haka rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasula faktuna ma'ash-shahidi nan sun yi imani sun yi tawassuli da imaninsu da biyayya da suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka can cikin suratu Ali Imran ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا هكا كما حديث متن أكو ودن دا سكا شغا كوغو كوغن دوسي ونفن دوسي يفادو يتوشي كوفر كوغن كوغن ني دغا چكين سياي توسليني دوانا أيكي دغا چكين أيوكا نغري دا هكا ودن نسوني دليلي أكام ونن نوئي نبي نوئي نأكو شيني ين توسلي دا الدؤر salihin bawa wanda yake wanda ake kwadayin samun karbuwar addu'ar shi ka nemi mutumin kwarai cewa ya sanya ka cikin addu'a kana da bukata Allah ya biya maka imma wato bukata wadda take gaban miya abinda ya shafi jama'a ko bukata wadda take kebantacciya dalili akan haka mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su nemi cewa yayi musu addu'a imma addu'a wadda take gaman miya abinda ya shafi jama'a gaba daya kamar yadda hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan minbarin sa yana khutba a ranar Juma'a wani sahabi ya shigo ce ya Rasulullahi hanya ta datse dabobi sun mutu komai ya tsaya ya Rasulullahi roƙa mana Allah ya shayar da mu manzo Allah ya daga hannu yayin addu'a haka kuma sukan kamo hannun yaran su su zo da su goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su nemi cewa manzo Allah ya musu addu'a haka mutum yana da bukata sai ya ce ya Rasulullahi roƙa mun Allah ya mun kaza to wannan sune tawassuli wanda ya tabbata a shar'ance duk wani tawassuli koma bayan wannan nau'i uku tawassuli ne na bid'a tawassuli ko ibada ne ibada kwa al'amari ne wanda yake tauqifi dole sai da dalili kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun shiga littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato na bayani game da farlancin wato khumsi ko kuma bayani game da lokacin da aka farlanta khumsin ganima ko kuma yadda ake farlanta shi wanda kar mu manta bayani ya gabata idan aka ce khums wato shine abinda ake karba daga cikin ganima ta yaki ma'ana kashi 1 daga cikin 5 kin ganima ta yaki shine ake nufi da al-khums wanda kuma asali game da farlanta khumsi shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul anfal wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir wanda bayani ya gabata akan kusan hadisi uku ko mu ce hadisi dai na farko wanda malam yazo da shi a karkashin baba darasi na yau insha Allah zamu tashi kenan hadisi na biyu alal musannif rahimahullahu ta'ala قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث lafazin hadisin yana da tsawo kenan zamu je bayani akan shi kai tsaye malam Allah ya ji kansa na fada wato wannan riwaya ce ta Ishaq ibn Muhammad al-Farawi shi ko daga Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi al-Madani shi ko daga Ibn Shihab az-Zuhri daga Malik ibn Aws ibn al-Hadathan shi Malik ibn Aws ibn al-Hadathan wato suhubar shi bata tabbata ba game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wato ibn Abu Abi Hatim yake tabbatar da cewa lalle baya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa akwai riwayoyin da suke tabbatar da cewa ya tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai bai hadu da shi ba saboda tabbatar suhuba ya zamanto mutum ya taba haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da kyautawar ido to shine yake fada Ibn Shihab yake cewa wa kana Muhammad ibn Jubair wato Muhammad ابن جبير ابن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك يا أنبتام وانا أبدغ تكين حديث مالك ابن حدثان ابن الحدثان ابن أوس ابن الحدثان مزاعي فانطلقت حتى أدخل على مالك ابن أوس الإمام الزهري يكي تشيوى كيسي وتسين تفي قنشي مالك ابن أوس ابن الحدثان فسألته عن ذلك الحديث نيمس تنبايا دنغنى دوانن حديثي ناش واندى محمد ابن جبير ابن مطعم يبان لاباري wanda wannan shine asali game da wato neman shine daukakar isnadi kamar yadda al'ada ce ta magabatan kwarai musamman malaman hadisi idan ka ji labarin wani hadisi wani ya fada maka cewa wane ya fada masa hadisi kaza to wannan mutumin in ka tabbata yana raye kuma zaka iya zuwa gunsa ka ji wannan hadisi da kunnanka to anan sai ka yi kokari ka ji wannan hadisi kamar yadda aka faɗa maka kaga anan kenan maimakon da sai ka biyo ta kan wani zaka isa kan wani kenan kai ma sanadinka ya zamanto sanadi ne madaukaki kai tsaye kai ma kaje kuma wannan yana nuna mana yadda magabatan kwarai suke da kwadayi wato akan neman sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi ibnu shihab az-zuhri wato muhammad ibnu jubair ibnu mutaim shine yake bashi labarin wani abu daga cikin abinda shi malik ibnu aus ibnu al-hadasan ya bashi labari na hadisi kenan maimakon ya wadatu da cewa ai tunda naje ta hanyar shi muhammad ibnu jubair ibnu mutaim shikenan a'a anan takanar sai da ya tashi ya iske shi Malik bin Ibn Aus domin ya ji hadisin da kunnansa shine ake kira al-isnadul ali kenan sanadi wanda yake madaukaki ko kuma talabu uluwil isnad neman kenan daukakar dangane maimakon ka ce wane ya bani labari shi ko wane ya bashi kenan wannan wasiɗa ka sanar yadda ita me yasa saboda kai ma ka ji labarin kai tsaye shine yace fanqalaqtu sai na tafi hatta adkula ala malik ibn aus sai da na shiga gun malik ibn aus ibn al-hadasan fa sa'altuhu an zalika al-hadisi nayi masa tambaya dangane da wannan hadisi da jubair muhammad ibn jubair wato ya bani labari fa qala malik ibn aus Allah ya ji kansa sai yake fada masa cewa bainama ana jalisun fi ahli hina mata annahar yayin da nake zaune a cikin iyali na lokacin da rana ta daukaka mata annahar ai irtafa lokacin da wato rana ta daukaka kenan da hantsi idza rasul umar ibn al-khattabi ya atini sai ga maka kai tsaye wato wani dan aike na Umar Allah ya kara masa yadda ya zo mu fa kana sai yace dani ajib amiral mu'minin yace ya kai malik maza karba kiran wato sarkin mu'minai eh maza ka karba kira fanqalaqtu ma'ahu Malik yake cewa sai na tafi tare da shi ma'ana shi dan aikin hatta adkhula ala Umar har na shiga gun Umar Allah ya kara masa yadda fa idza huwa jalisun ala rimal saririn laysa bainahu wa bainahu firash sai ga maka Umar Allah ya kara masa yadda wato yana zaune ala rimal sarir akan wato shimfuda ta gadan kara da suke yi ita wannan shimfuda ita ce suke kiranta rimal akan yi ta ne wato da kabar da bino kamar misali abin da ya shafi wannan soso abin da bino wanda ake daddakewa to shine akan yi shi kamar misalin shimfida ce wanda ake dora ta akan gadan kara, shine yace ala rimadis sarir, akan wato shimfida wato ta gadan kara. Laysa bainahu wa bainahu firashin, babu wata shimfida tsakanin shi wato da wannan kenan abinda ake shimfidawa. Shi akan dan dora shi ne kamar wata tabarma ce, sai dai illa kasancewar tana da dan laushi, to babu wani shimfida ta wata dara akan wannan ke. Shine yace laysa bainahu wa bainahu firashin, babu wata shimfida kenan ta daban ta tsumma tsakanin shi da wannan abinda ake dorawa akan gadan kara. Wanda wannan ya muttaki'un ala wisadatin min adam, wato Umar Allah ya kara masa yadda yayi kishin gide akan matashin kai na shimammiyar fata. Adam ita ce fata wadda take shimammiya, sukan dinka ta kamar a tsarin kamar wani buhu haka, sai a cusa mata wani abu wanda yake mai laushi, sai a ringa hawa ana zama, ko kuma a ringa kishin gida akan shi, shine dai ake kira kulo, ko kuma mu ce matashin kai. Wanda wannan gaba tana nuna mana yadda mazan jiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da kaskanta kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, wanda gashi fa a matsayin shugaba ne na al'umma, ko mu ce shugaba ne na duniyar musulmi gaba daya, amma gadan da yake kwance akan shi, ko mu ce yake zauna akan shi, gado ne na kara. Kuma iya abin da yake kan gadan karka yi tsammanin wata katuwar katifa ce, a wata shimfida ce wadda ake yin ta da kabar dabino, wanda kamar matsayin tabarma ce, illa kasancewar tana da dan laushi kadan, kuma babu wani mashin hudi kamar ko wani tafi ko wata dara akan wannan gin. A haka Umar Allah ya kara masa yadda yake zauna akan wannan gin, kuma yayi kishin gide wato da fulo wanda yake na fata wadda take jemaniya. Fa sallamtu alaihi, Malik yake cewa sai nayi masa sallama, thumma jalastu, sannan sai na zauna. Fa qala, sai yace da ni ya mali, ya kai Malik. Wannan kenan tarhim ne, munada ne, murakkab, ay ya Malik. Yace innahu qadima alaina min qaumika ahadu abiyati, yace lalle daga cikin jama'arka wasu jama'a wato sun zo mana, wanda su ne Banu Nasr ibn Muawiya, wanda sababin zawwar su kwa nan birnin Madina, wato sun zo ne domin matsala da suka shiga ta fari a yankin su, an yi fari yunwa ta cin musu, suka taso suka zo birnin Madina, suka kawo kuka wurin Amirul Mu'minin domin a taimaka musu ga yanayin da suke ciki. Shi ne Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa innahu qadima alaina min qaumika ahlu abiyati, wasu ma'abuta gidaje daga cikin jama'arka kenan, su ne Banu Nasr ibn Muawiya, sun zo gunmu sun nemi cewa mu taimaka. Wa qad amartu fihim bi radhin, Umar yake cewa tabbas ni ko nayi umarni game da basu wata ɗan kyauta, idan aka ce ar-radh wato ɗan kyauta kenan dan abin da dai bai taka karaya karya ba. Shine yace wa qad amartu fihim, nayi umarni game da su bi radhin, game da wata ɗan kyauta cewa a raba musu dai kafin wani abu ya samu. Umar ya ce masa faqabihu, karbi wannan kyauta kai Malik, faqsimhu bainahum, karaba musu, karba karaba musu. Fa qultu, sai nace ya Amirul Mu'minin, ya kai shugaban mu'minai, law amarta lahu ghairi, inda a ce wani ka umarta ba wani na ba, ai da yafi dacewa. Jawabu law anan mahzuf ne, ai la kana aula, au kace la kana ahsan law amarta lahu ghairi, inda a ce wani ba ni ba ka sanya cewa ya karbi wannan kyauta ya raba musu, aida ya fi dacewa. Nan Malik Allah ya ji kansa yana jin nauyin karbar wannan amana, saboda kayan jama'a hadari ke akwai a cikinsu, ba kowa ba zai iya kiyaye wannan amana sai wanda Allah ya taimaka. Don haka duk abinda ka san akwai jefa kai cikin hadari, to tun a farko ya kamata mutum ya ja da baya. Amma a yau kaga yadda mutane suke gaba-gaba a wajen karbar amana, wani so yake ma a bashi kayan jama'ar, ya ce in jama'ar ne ma a bani, in ma menene a bashi. To kaga anan shi an nema a bashi, amma da ya san abu ne wanda yake da hadari, sai ya ce ya amirul mu'minin, inda a ce wani ba ni ba ka ba umarnin ya karbi wannan kyauta ya raba musu, ai da yafi dacewa. Wanda girman hadarin dukiyar jama'a, Umar Allah ya kara masa yadda yake fada, ya ce dukiyar musulmi a gona, ya ce daidai da dukiyar maraya take, wanda dukiyar maraya kowa ya san wuta ce in ya ci, to haka dukiyar jama'a. Ana sai Umar ya ce faqabihu ayyuhal mar, ya ce kai, ya ce karɓi wannan dukiya da na baka. Kenan Umar ya nace masa akan cewa dole sai ya karba. Me yasa Umar ya nace? Saboda ya yarda da amanar shi ne, tun farko ya yarda da amanar shi ne, ya san shi zai iya daukan wannan nauyi. Ya ce masa faqabihu ayyuhal mar, ya kai wannan mutum, ya ce karba. Sai ya ce fa baina ana jalisun indahu, Malik ibn al-Aws yake cewa yayin da nake zauna a nan gun Umar, Allah ya kara masa yadda, ban gushe ba a taku hajibuhu yarfa, dogarinsa wanda ake kiran shi da suna yarfa, sai ga makashi ya zo. In aka ce hajib shine dogari, kenan wanda yake tsaron kofa, wanda in wani ya sallama shine zai shiga ya faɗa ma mai gida cewa ga wani a kofa. Shine yace atahu hajibuhu yarfa, dogarin Umar mai suna yarfa, sai ga makashi ya zo. Faqala, sai yace hallaka fi Usmana wa Abdurrahman ibn Auf والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون. يجي يا عمر شن كوزا كي بعد إذني أقوف أقوي عثمان دان أفان دا عبد الرحمن دان أوف دا الزبير ابن الأوام دا سعد ابن أبي وقاص واندا قبات ايون فلنن سنا دا جيكين قوم واندا أكباس البشر جدان الجنة. Yasta'zinuna, suna neman izinin shigowa, shin ko zaka iya bada izinin su shigo? Qala na'am, Umar yace kwarai, je ka ka fada musu cewa su shigo. Fa adina lahum, yarfa ya koma ya ba su izinin shigowa, fa dakalu suka shigo gun Umar, fa sallamu suka yi masa sallama, wajalasu suka zauna. Thumma jalasa yarfa yasira, dogarin sai ya dan zauna, wato zamani wanda yake dan kadan ba tare da jimawa ba. Thumma qala, sannan sai ya dawo ya fada, yace hallaka fi aliyin wa abbas, yace ya amirul mu'minina, shin ko zaka bada izini ga aliyu da abbas, su ma sun iso suna kofa? Qala na'am, Umar yace kwarai, je kaka ce su shigo. Yarfa ya koma, fa adina lahuma, ya ba su izinin shigowa, fa dakala su ma suka shigo, fa sallama suka yi ma Umar sallama, fa jalasa suka zauna. Fa qala Abbas ibn Abdul Muttalib, Allah ya kara masa yadda, sai ya fada, sai ya ce ya amiral mu'minin, yace ya kai shugaban mu'minai ikubi baini wa baina hadha yace i hukunci tsakani na da wannan yana nihi aliyu Allah ya karra masa yadda anan kaga ammi ne wato da dan ammin sa domin shi aliyu matsayin da yake ga al-abbas ibn abdul muttalib to shine anan shi al-abbas ya kawo karan aliyu Allah ya kara masa yadda nan wurin Umar Allah ya kara masa yadda shine yace ikubi baini wa baina hadha i hukunci tsakani na da wannan wa huma yaqtasimani fima afa Allahu ala rasulihi mimma libani nadir wato suna jayayya ne game da abinda Allah ya dawo ma manzansa na dukiyar Yahudawan bani Nadir ma'ana abinda suka bari na waɗannan gonakai a nan birnin Madina kenan shi Aliyu Allah ya kara masa yadda suna ja'in jashi da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib wanda har ma Al-Abbas Allah ya kara masa yadda ya faɗi maganganu ga shi Aliyu Allah ya kara masa yadda tare da ce kamar yadda yake cikin wata riwaya al-Imam Zuhri yakan yi kinaya ne dan babu wata fa'ida game da ambata wato irin abin da ya gudana na bakaken maganganu tsakanin su faqadar rahab wato waɗannan jama'a da ke zaune abun Umar Usman wa ashabuhu Usman da shida wato abokansa sai suka faɗa suka ce ya amiral mu'mini ya shugaban mu'minai ikubi bainahuma muna neman alfurma da Allah ya hukunci tsakaninsu wa arihi ahadahuma min al-akhar ka hutatar da ɗayansu game da ɗan uwan shi a yanke wannan rikicin kowa ya huta anan shafa'a ce suke ma wato al-Abbas da Aliyu cewa Umar ya yanke musu yayi hukunci kenan ya hutatar da ɗaya game da ɗan uwansa kenan a katse wannan rikici kowa ya shiga sha'anin shi faqala Umar Umar Allah ya kara masa yadda sai yake cewa tayi da ku ma'ana ku bi asallu ku bi asallu wannan kenan ismu fi'ilul amr ne asalin shi an ciro shi ne daga at-tu'ada at-tu'ada shine wato bi a sannu bi a hankali shine yace tayi da ku in ma biliya kace tayi da ku ko kace tayi da ku ma'ana ku bi a sannu ku dau hakuri ku saurara sai yace anshudukum billahi allazi bi iznihi taqumu as-sama'u wal ard yace ina muku magiya ina hada ku da girman ubangijin da saman bakwai da kasan bakwai wato suka tsaya suka tabbata da umarninsa hal ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la nurasu ma tarakna sadaqa shin wai kuna sane da cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin Allah ya karbi rayuwarsa ya faɗa cewa mu annabawan Allah ba a gadan mu duk abinda muka bari sadaka ne ga al'umma shin kun san da wannan magana yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nafsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nihi kansa da yace la nu rasul mu ba a gadan mu ma tarakna sadaka duk abinda muka bari sadaka ne manzo Allah ya yi wannan kalmar yana nihin wato shi kanshi kenan su annabawan Allah qalan rahabu su waɗannan jama'a Usman da abokansa sai suka ce kada qala zalik tabbas haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan magana cewa mu annabawan Allah ba a gadan mu duk abinda muka bari matsayin sadaka ne ga al'umma fa aqbala Umar ala Ali wa Abbas Umar Allah ya kara masa yadda sai ya gabato ga Aliyu da Abbas faqala sai ya ce anshudukum Allah a ta'ala mani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad qala zalik yace kai ma Aliyu da Abbas ina muku magiya ina hada ku da girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala shin kuma kun san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan faɗa cewa mu annabawan Allah ba a gada mu duk abinda muka bari sadaka ne qala qad qala zalik suma suka ce eh haka ne tabbas mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi haka قال عمر عمر الله يكرم مسه يداسي ce to fa inni uhaddithukum an hadha al-amr kusanda cewa ina ba ku labari game da wannan al'amari kenan wannan al'amari da kuke jayayya saboda shi inna Allah qad khassa rasulahu sallallahu alayhi wa sallama fi hadha al-fai'i bi shay'in lam yu'dihi ahadun ghayra kusanda cewa Ubangiji mai girma da daukaka yake banci manzansa game da wannan dukiya ta ganima wanda ake kiranta alfai in aka ce alfai kenan dukiyar da aka ribato ba tare da wani kai hari na doki ko raƙumi da abin da ya kama da haka to wannan ita ce ake kiranta alfai kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa fa ma aujaftum alaihi min khaydin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha shine yace inna Allah qad khassa rasulahu sallallahu alaihi wa sallama fi hadha alfai bi shay'in kusanda cewa Ubangiji ta'ala yake banci manzansa wato da wani abu a cikin ita wannan dukiya ta ganima lam yu'dihi ahadan ghayrahu babu wani wanda Allah ya ba wani abu a cikin alfai in banda manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shi kadai ne Allah ya ba yake bance shi da wani abu a cikin ta thumma qara'a sannan Umar Allah ya kara masa yadda sai ya karanto musu wannan aya wama afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khaylin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir shine yace ila qawlihi qadir Umar ya karanto musu wannan aya fa kanat hadhihi khalisatan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ita wannan dukiya ta ganima wato ta kasance keɓantacciya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi Allah yake banta da shi da ita Umar yace musu wa wallahi rantsuwa nake da Ubangiji na mahata zahadunakum wannan ganima manzon Allah bai tarar da ita ba ga kansa shi kadai ba tare da ku ba rantsuwa nake da Allah kowa daga cikin ku manzon Allah ya bashi kuma kusantan shi ba wanda manzon Allah bai dauka bai bashi walasta asar biha alaikum kuma bai fifita ba kansa akan ku yadda shi yake amfani da wannan dukiya kuma kun amfana da ita bai kebance kanshi ma'ana bai fifita kanshi akan ku ba shine yace walasta asar biha alaikum manzon Allah bai fifita kansa alaikum akan ku game da ita wannan dukiya kada a ataakumuhu tabbas manzon Allah ya baku wa bassaha fikum manzon Allah ya daidaita ta a cikin ku ma'ana kowa manzon Allah ya bashi hatta baki minha hadhal mal har aka kai wato wani abu na wannan dukiya ya rage gashi a yau kowa na tabbata manzon Allah ya bashi har aka zo yau kenan ga abin da ya rage na dukiya فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله نفقه سنتهم من هذا المال وزعن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنچي يكن ciyar da iyalinsa ciyarwa ta tsawon shekara daga cikin wannan dukiya ma'ana wannan gona duk abinda aka yanka na dabino wannan gona kai ne yahudawan banu nadir manzon Allah yakan ware ma kowace mata daga cikin matansa abincin shekara manzon Allah yake bata. Abin da ya rage manzon Allah yakan sarrafa shi ga inda Allah ya ci. Abin da ya shafi tanadi wanda yake na yaki da taimaka ma talakawa da miskinai da mabukata, manzon Allah yakan taimaka musu da wannan dukiya. In ya ware iya abin da yake na shi abincin shekara na kowace mata daga cikin matan shi, to sauran manzon Allah yakan sarrafa su a hanyar ta ɗaukaka addinin Allah. In ma sayan makamman yaki da sauransu da taimaka ma duk waɗanda suke mabukata. Shine anan wato Umar yace fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihim, manzo Allah yakan ciyar da iyalinsa wato ciyarwa ta shekara min hazal mali game da wannan dukiya, manzo Allah yakan ware musu. Wanda wannan yana fa'idan tadda mu shine tanadar abincin gobe, wanda wannan kuma baya cin karo da tawakkali. Sabani ga waɗanda suke masu tsanantawa a wajen kyamar duniya irin su Abu Zar, Allah ya kara masa yadda, wanda shi ya tafi akan cewa in ka ajiye abincin gobe kayi kuskure kayi laifi, wannan abin da ka ajiye na gobe kansu ne, sai Allah ya maka azaba da shi a cikin wutar jahannama. Shi kawai dala bai halatta ba ka ajiye, yau in ka samu ka biya bukata ka duk abin da ya rage to kar ka bari ya kwana, duk wani wanda yake da bukata ka rabe, gobe kuma hallo Allah ya kawo. Amma in ka ajiye ya zama kansa, to illa kasancewar wannan baya cin karo da tawakkali. Ga yadda anan shugaban masu tawakkali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kowace mata daga cikin matan shi yakan ajiye mata abincin shekara, don haka ba laifi bane in Allah ya hure maka ka cika mangaza da abinci. Amma dai mu san da cewa wannan abinci da manzon Allah yake warewa ga kowace mata abincin shekara, wani lokacin kafin shekarar babu komai, saboda duk lokacin da wani mabukaci ya zo manzo Allah zai ɗauko kuma hallo ya bashi, hallo a ɗauka a bada har akai lokacin da babu komai. Wanda dai ga ya hadisi ne sahihi a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga ubangijinsa, sirken shi na yaki yana gunjingina gun wani bai hude, manzo Allah ya dan karɓo bashin abincin da za a dafa, don haka ba laifi bane ba mutum ya ji. Wanda daga cikin waɗanda suke ma na jahiliya wanda su tsantsar kyauta ce irin su Hatim Abba'i, shine a cikin waƙar sa yake cewa kullu la'ana min rizqil ilahi wa aisiru fa inna 'ala ar-rahmani rizqakum gada, yace ku ci a yanzu duk abin da ya samu ku yalwata ma kanku, arzikin ku na gobe akan ubangijin ku yake, wanda ya baku a yau kenan gobe ma zai baku, kuma baya kosawa. Lalle ba laifi bane ba mutum ya yi kyauta da abin da yake a hannun shi, amma ba laifi bane kuma mutum ya tanada abin da zai ajiye zuwa gobe ko abin da yake ya wuce, haka kamar yadda annabawan Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Shine sai yace fumma ya akuzu ma bakiya, sannan abin da ya rage na wannan dukiya manzon Allah yakan dauka fa yaj'aluhu mash'ala malillahi, yakan sanya shi inda ake sa dukiyar Allah. Shine abin da ya shafi jihadi da taimaka ma duk waɗanda suke mabukata. Umar yace fa amila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bidhalika hayatahu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka yayi aiki tsawon rayuwarsa game da ita wannan dukiya, iya rayuwarsa haka manzo Allah ya tafiyar da waɗannan gonakai na Banu Nadir. In ya ware abincin iyalinsa duk abin da ya rage yakan sanya shi inda ake saka dukiyar Allah. Umar yace da su anshudukum billahi, yace ya ku jama'a ina muku magiya da ubangijinku, ina hada ku da Allah. Hal ta'lamuna zalika, shin kun san da cewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kamar yadda na fada? Aluna am suka ce kwarai, wallahi yadda ka fada haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake game da wannan dukiya. Thumma qala li Ali wa Abbas, sannan sai ya fada ga Ali da Abbas, Allah ya kara musu yadda, yace anshudu kuma Allah, hal ta'lamani zalik, yace kuma ina hada ku da Allah, ina hada ku da girman Allah, shin kun san da haka kamar yadda na fada haka manzon Allah yake da wannan dukiya, in ya ware abincin iyalin shi sauran abin da ya rage yakan sarrafa shi inda ake sarrafa dukiyar Allah, kamar yadda yake cikin wata riwaya? Su ma suka ce na'am, kwarai haka ne, yadda ka fada haka ne. Qala Umar, Umar Allah ya kara masa yadda, sai ya ce da su, thumma tawaffa Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, ana haka Allah ya karbi rayuwar manzansa. Fa qala Abu Bakar, Abu Bakar Allah ya kara masa yadda, ya ce ana waliyu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni ne ne majibincin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sa, kenan ni ne kenan khalifar sa. Fa qabadaha Abu Bakar, Abu Bakar Allah ya kara masa yadda, ya karbi wannan gonakai. Fa amila fiha bima amila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ci gaba da aiki game da waɗannan gonakai irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa, yanda shi Umar wannan Abu Bakar in aka girbe dukkan dabinai da duk wani amfani na wannan gonakai, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ware ma matan shi abincin shekara, to bayan shi haka Abu Bakar ya ci gaba da aikatawa. Kowace mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ware mata abincin shekara, abin da ya rage sai ya sarrafa shi inda ake sarrafa dukiyar Allah, kamar yadda manzon Allah yake. Shi ko da man khalifancin Abu Bakar gaba ɗayan shi shekaru 2 da wata 6 ne, kamar yadda bayani ya gabata. Umar sai yake cewa wallahu ya alamu, Ubangiji ta'ala yana sanada, innahu fiha la sadiqul, lalle Abu Bakar game da lamarin wannan gonakai mutum ne mai gaskiya, barun kuma mutum ne mai biyayya, rashidun kuma shiryayye ne, tabi'un lil haqq kuma gaskiya yake bi game da yadda yake sarrafa wannan gona, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake sarrafawa. Wanda kar mu manta, ya gabata lokacin da shi Al-Abbas yazo yana neman a bashi gadan dan uwansa kenan, gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma Ali Allah ya kara masa yadda, yazo yana neman a bashi kasan matar shi ita Fatima, wanda Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya ba su iya uzurin su, yace a'a, yace wannan dukiya dai ga yadda matsayin ta yake, kuma ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sarrafa ta, a yau naji kunci kula da wannan dukiya, yace dan haka ina jin tsoron in hallaka in har na saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yadda yake sarrafa wannan gona. To a lokacin nan sun yi fushi, suke ganin kamar Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya tauye musu haƙƙin su da yi daidai ba, akan hana su da yi, wanda dama Abu Bakar ya faɗa musu kamar yadda Umar ya faɗa, manzon Allah ya faɗa ya ce lalle mu annabawan Allah ba a gada mu, duk abin da muka bari sadaka ne. To shine a nan Umar yake ƙara tabbatar musu cewa in wallahu ya'lamu innahu fiha lasadiqun, Allah ya san cewa Abu Bakar mai gaskiya ne game da lamarin ita wannan gona, ba kuma mai biyayya ne, mai tsantsar biyayya ne, ba Allah da manzansa, rashidun kuma shiryayye ne, an gane kuma ana bai bace ba, bai kauce ma tafarki madaidaici akan wannan al'amari, tabi'ul lil haqqi, mai biyar gaskiya ne akan wannan al'amari. Thumma tawaffa Allahu Abu Bakar, sannan ana nan Allah ya karbi rayuwar Abu Bakar. Yace fa kuntu ana waliya Abi Bakar, sai na zamanto ni kuma ni ne majibincin lamarin Abu Bakar. Abu Bakar ya wuce kuma ni na zamanto ni ne khalifa. Faqabtuha sanataini min imarati, yace na karbi wannan gona tsawon shekara biyu min imarati, wato a farkon shugabanci na. A'amal fiha bima amila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ma amila fiha Abu Bakar, na ci gaba da aikatawa game da ita wannan gona yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi, da yadda Abu Bakar Allah ya kara masa yadda yake yi shekara biyu kiran farkon khalifanci na. Wallahu ya'lamu inni fiha lasadiqun baru rashidun tabi'un lilhaq, yace ni ma Allah ya san ni mai gaskiya ne game da labarin ita wannan gona, kuma mai matukar biyayya ne ga Ubangiji na da manzansa, kuma ni ma shiryayye ne kuma mai biyar gaskiya ne akan wannan al'amari. Yace kuma jitu mani, sannan kai Abbas da kai Aliyu kuka zo mun, tukallimani kuna yi mun zance, kuna yi mun magana akan lamarin ita wannan gona. Wa kalimatu kuma wahida, kalimar ku ta zamanto daya babu sabani. Wa amru kuma wahid, lamarin ku daya, kawai kuka nuna cewa so kuke in damka muku wannan gona, kun hada kai. Jiditani ya Abbas, yace kai Abbas ka zo mun, tas'aluni nasibaka min ibni akika, kana tambaya ta in baka rabanka game da dandan uwanka. Saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Ubangijinsa, bai bar kowa ba daga cikin magada inda ana gadin shi, kenan iya waɗanda za su gaje shi matan shi ne da diyar shi Fatima, sai kuma ammin shi Al-Abbas. An gane ku? Tunda anan inda a ce ana gadan shi, kenan in aka kasa kashi takwas aka ba matan shi kashi ɗaya, diyar shi Fatima aka ba ta rabin dukiya, sauran abin da ya rage wane ne zai gaje? Shine Al-Abbas, saboda shi Aliyu dan ammi ne, shi kuma ammi ya kare dan ammi. To shine shi Al-Abbas, shine yace jitani ya Abbas, yace ya kai Abbas ka zo mu, tas'aluni nasibaka min ibni akika, kana tambaya ta in baka rabanka, wato game da dan dan uwanka kenan abin da ya bari na dukiya. Wa ja'ani hadha, wannan ya zo mun, yuridu aliyan, yana nihin ali, yuridu nasiba mar'atihi min abiha, yana neman a bashi rabon matar shi game da mahaifinta kenan abinda mahaifinta ya bari na dukiya. Fa qultu lakuma, nace da ku, inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin Allah ya karbi rayuwarsa ya faɗa, la nurafu, mu annabawan Allah ba a gadan mu, ma tarakna sadaqa, duk abinda muka bari matsayin sadaka ne ga al'umma, na faɗa muku haka. Falamma badali an adfa'ahu ilaykuma, lokacin da lamarin ya bayyana gare ni cewa me ka muku wannan dukiya ni ma dai na huta, kuntu sai nace in shi'tuma, in har kun so, dafa'atuha ilaykuma, zan meka muku wannan gonakai, ala anna alaykuma ahadallahi wa mithaqahu, akan sharadin cewa na kanku alƙawalin Allah da amincewar sa, ma'ana alƙawalin Allah akan ku. La ta'amalani fiha bima amila fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa bima amila fiha Abu Bakrin wa bima amiltu fiha munzu walituha, akan cewa lalle ne za ku ci gaba da aiki game da wannan gona yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa, da yadda Abubakar Allah ya kara masa yadda yayi, kuma da yadda ni ma na aikata tun lokacin da naji binci lamarin wannan gona. Da an gane ko da lamari ya bayyana gare ni, nayi muku wannan sharadi, nace in kuna so in ba ku, amma akan alƙawari na Allah. Idan yadda manzon Allah yayi da wannan gona za ku ci gaba da haka, da yadda Abubakar yayi, da yadda ni nayi tun lokacin da naji binci lamarinta, kenan ku za ku zamanto wakilai ne akan kula da gonar, in kun yarda kenan in ba ku. Fakultuma, sai kuka faɗa kuka ce idfa'aha ilaina, kuka ce in ba ku. Wa bizalika dafa'atuha ilaikuma, akan wannan sharadi na ba ku wannan gona, akan wannan sharadi na ba ku wannan gona. Yace fa anshudukum billahi, ina muku magiya da ku Allah da ya halicce ku, ina hada ku da girman shi. Hal dafa'atuha ilaihima bizalik, ya ku jama'a, wai shin na ba su wannan gona akan wannan sharadi ko ba haka ba? Yake tambayar kenan su Usman da sauransu. Qala Rahab, waɗannan jama'a suka ce na'am, ƙwarai mun tabbata akan wannan sharadi ka ba su. Thumma aqbala ala Ali wa Abbas, sannan Umar sai ya gabato ga Ali da Abbas. Faqala, sai ya ce anshudukuma billahi, ina muku magiya da Ubangijin da ya halicce ku. Hal dafa'atuha ilaikuma bizalik, shin na ba ku wannan gona akan wannan alƙawari? Qala na'am, Al-Abbas da Aliyu suka ce ƙwarai haka ne, akan wannan sharadi ka ba mu cewa mu ci gaba da aiki yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, da yadda Abubakar yayi, da yadda kai kai tun lokacin da ka jibinci lamarin wannan gona. Kenan menene yadda manzon Allah yayi bayani da ya gabata, in ya fidda abincin matan shi na shekara kenan sauran yakan sarrafa shi inda ake sarrafa dukiyar Allah, akan wannan sharadi suka yi. Qala Umar, sai ya ce fatalta misani minni qaba'an ghayra zalik, yanzu kuma ku dawo ku ringa neman wani hukunci daban a gona ba hukuncin da na yi muku a farko ba? Yanzu ku sake dawowa kuma wani hukunci kuke so na daban? Sai ya ce fa wallahi alladhi bi idnihi taqumu as-sama'u wal ardu, yace rantsuwa nake da Ubangijin da saman bakwai da ƙasan bakwai suke tsaye, wato da izininsa, yace la aqdi fiha qada'an ghayra zalik, yace wallahi ba zan koma yi muku wani hukunci in ba wannan hukunci na farko ba. Yace fa in ajaztuma anha, in har kun kasa rike wannan gona, fadfa'aha ilayya, yace ku dawo min da ita. Fa inni akfikumu fa inni akfikumaha, ni zan isar muku game da kula da wannan gonar, in kun ga kun kasa ba kun iya ba, ku dawo min da ita a yanzu. Wanda kaga a farko dai ya zartar da hukunci, yace wannan gona maganar araba ta gado bai taso ba, na araba muku ita a matsayin gado bai taso ba. Kenan ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, kuma haka Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya ci gaba da yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ni ma haka na ci gaba da aikatawa tun lokacin tana hannuna, na ba ku wannan gona da wannan sharadi, kuka ce eh za ku zartar da wannan sharadi, yanzu kuma ku dawo ku ringa neman cewa in canza muku wani hukunci na daban? Yace to wallahi, yace ba zan canza ba in ban da wannan hukunci na farko. Kenan in kun ga kun kasa ba za ku iya rike wannan gona, to ku dawo min da ita, ni zan ci gaba da rike ta. To akan haka aka ragu har aka kai lokacin Usman Allah ya kara masa yadda. A lokacin nan Al-Abbas ya dangane ya bar ma Aliyu, Allah ya kara masa yadda, shi ya ci gaba da kula da wannan gona har aka kai shi ma Aliyu wato ya gada ma ƴaƴansa Al-Hasan ya ci gaba da rike gonar sannan ta dawo gun Hussein sannan ta dawo gun jikokinsa shine Ali ibn Hussein wato da sauransu. Dan haka wannan yana tabbatar mana ita wannan dukiya wadda ake kiranta alfai dukiyar da aka samu ba tare da wani kai hari ba irin wannan ganima to wannan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah yake banta kenan anan in ya dau iya abin da yake bukatar shi to sauran abin da ya rage yakan sarrafa shi a yadda ake sarrafa dukiyar Allah. To dan haka kenan a yau duk wani shugaba wanda yake da musulmi wannan dukiya kenan a hannun shi take, in ta zo hannun shi yaya za a yi sai ya sarrafa ta yadda ake sarrafa wato khumsin ganima kamar yadda al-Imam Malik da wasu daga cikin magabata suka tafi, amma tare da cewa malamai suka ce a ita alfai yadda ake sarrafa ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka ake kenan in shi shugaba ta zo hannun shi kenan zai sarrafa ta inda ake sarrafa dukiyar Allah shine sayan makamai waɗanda suke na yaki sannan kuma da taimaka ma duk wasu waɗanda suke mabukata. Amma shi kuma sun ganima daman tuntuna Allah subhanahu wata'ala ya bayyana waɗanda suke da haƙƙi a cikinsa da ya ce wa'alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wa lyatama wal masakin wa ibn as-sabili in kuntum amantum billahi al-aya. Aga nan cewa fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul Allah da manzansa kenan suna da khums wa lidhil qurba da dangin manzan Allah na kusa wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa ibn as-sabili da bako dan wucewa. Dan haka shi kuma sun ganima in an fitar da shi manzon Allah yakan kasa shi kashi biyar sai ya dau kashi daya wannan kashi hudu kuma yakan sarrafa shi ga wadanda Allah ya ambata a cikin wannan aya. Dan haka a takaice wannan hadisi wato yana kara tabbatar mana shine kenan yadda ake sarrafa ita wannan dukiya in har mutun ya san ba zai iya sarrafa wannan ba zai iya daukan wannan nauyi kenan ya damka ta akan wanda zai dauki wannan nauyi kamar yadda anan Umar Allah ya kara masa yadda ya nuna musu cewa in kun kasa ku dawo da ita kenan ni zan isar muku game da daukan dawainiyar ita wannan gona wanda yana daga cikin fa'idodin da hadisin yake karantar da mu shine wato halaccin wato shugaba ya kirayi mutum wanda yake babba da sunan shi saboda kasancewar anan Malik ibn al-Hadathan dattijo ne kuma anan Umar ya kiraye shi da sunan shi yace ya kiraye shi da sunan shi kuma a sunan ma yayi tarhi maimakon ya Malik yace ya Malik kamar yadda Hari suke cewa Hari kamar yadda Fatima sai a ce a Fatima ko ya Fatima an gane ko a shahe ta marubutu ke duka wannan kenan salo ne wanda yake na Larabci sannan kuma hadisin yana ƙara fa'idantar da mu halaccin shugaba kenan ya riki dogari wanda yake dan tsaro wanda in an zo kenan shi zai shiga ya baka labarin wanda yana kofa in ka ba da izinin shigowa ya shigo kamar yadda anan Umar Allah ya kara masa yadda yake da dogari nashi mai suna Yarfa sannan kuma hadisin yana kara fa'idantar da mu halaccin nema ma wani alhurma abun alkali domin alkali ya zartar da hukunci hukuncin da ya dace kamar yadda anan su Usman Allah ya kara musu yadda suka ce ya amiral mu'mini ya hukunci tsakanin su ka hutatar da ɗaya game da dan uwan shi kenan ka rabe musu hukunci kaga wannan shafa'a ce suka yi musu sannan kuma wannan yana nuna mana cewa shugaba ya tsaya yayi nazari wane ne ya dace ya tsaya matsayin shi akan kula da wakafi kamar yadda anan Umar da ya tsaya yayi nazari yayi tunani yace lokacin da lamari ya bayyana gare ni wannan gona sai na damka muku amma da sharadi cewa za ku yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi da yadda Abubakar yayi da yadda ni ma nayi tun lokacin da naji bunci lamarin da sannan kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu kamar yadda bayani ya gabata halaccin kenan mutum ya tanada abincin gobe ba ma na gobe ba na shekara ma mutum yana iya tanada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake baya cin karo da tawakkali sannan kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idan tadda mu kamar yadda malamai suka tabbatar da cewa ita wannan alfai kenan dukiya ce wadda Allah ya kebance ta da manzon shi sallallahu alaihi wasallama amma fa ba gaba ɗaya ba cewa fa yayin yanda ya ga dama a'a iya gwalgwadon bukatar shi in ya dauka abin da ya rage kenan zai sarrafa shi inda ake sarrafa dukiyar Allah subhanahu wataala nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.